Aliyu Talata 21 ga watan Fabrairu da ke fara 2017 an gwamza a bangaren gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai a matakin wasa zagaye na 16 round of 16. Ga yadda sakamakon wasan ya kasance, kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen ta sha kashi a gidan ta inda Atletico Madrid ta bi da har gida ta sha ta 4-2. Manchester City kuwa ta doke Monaco ne da ci 5-3. A ranar Laraba 15 ga watan Maris na shekara 2017 za su sake fafatawa a karo na biyu, inda Bayern Munich sun ke neman samun nasara a kan Atletico Madrid da kwallaye 3 da babu kafin ta kai ga nasarar zagaye gaba. Ita kuma Atletico Madrid tana neman koda kunnen doki. Manchester City ma a wannan ranar suna neman kunnen doki ne amma a gidan Monaco. Monaco kuma suna neman kwallo biyu a ragar Manchester City ba tare da an jira masa ko ɗaya ba kafin ya kai ta ga wannan nasara. Har ila yau, a yau ne za a ci gaba da fafatawa a gasar ta UEFA Champions League na zakarin nahiyar ƙasashen Turai, karo na farko na ɗaya rukunin, inda a tsakaninsu za a fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sevilla da Leicester City na ƙasar Ingila. FC Porto kuwa za su fafata ne da Juventus. Za a buga wasan ne da misalin ƙarfe 9 ta rana na dare agogon Najeriya. Shi kuwa ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus, Gonzalo Higuaín ya ce yana da ƙarfin gwiwan cewa ƙungiyar ta Juventus za ta lashe gasar zakarun Turai na bana. A yau dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus sun za su fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Porto a matakin wasan kusa da na kusa da na ƙarshe. Shi ma ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sevilla, Destin Ibora, ya ce ya zama dole su yi takatsantsan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City domin ganin sun samu nasara a wasan da za su yi a yau. Ganin cewa Leicester City suka lashe kofin Premier na ƙasar Ingila na shekara 2015 zuwa 2016. Sai dai a bana Leicester City ba ta taɓa ka wani abin a zo a gani ba. Domin Leicester City ne a bana a Premier League na ƙasar Ingila na shekara 2016 zuwa 2017 tana mataki na 17 da maki 21 a wasanni 25 da ta buga. Haka kuma a yau ne za a dawo ci gaba da gasar cin kofin Turai European League ta shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan zagaye na 32. A yau ɗin za a kara ne tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta St Etienne da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United. A karawar farko dai Manchester United ɗin a gidanta ta doke St Etienne da ci 3 da nema. Chelsea Ogo kuwa za su buga ne da Fulham, inda a karawar farko Chelsea Ogo ta bi Fulham har gida ta sha ta 3 ita ma da nema. Fenerbahce kuwa za ta fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta FC Krasnodar, inda a karawar farko FC Krasnodar ta bi Fenerbahce har gida. Fenerbahce ta bita, inda a karawar farko FC Krasnodar ta samu nasara akan Fenerbahce da ci 1-0. A ƙasar Spain kuwa za a buga wasa ɗaya tilo ne ɓangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Valencia da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Za a buga wasan ne da misalin ƙarfe 7 ta rana agogon Najeriya. Wannan wasa zagaye na 16 ne wanda ba a samu daman buga shi ba saboda wasu dalilai sai a yau. Idan muka dawo tarayyar Najeriya, ko a tarayyar Najeriya, a yau za a buga wasu daga cikin wasannin Nigerian Professional Football League wato Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 na tarayyar Najeriya, wanda ba a samu daman buga su ba a baya sakamakon wasu ƙungiyoyin sun wuce ƙasar Najeriya a gasar cin kofin zakarun nahiyar ƙasashen Afirka da kuma Cup of Confederation Cup a wannan ƙasar na shekara 2016 zuwa 2017. Wasan da za a yi ne kamar haka, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Rivers United za ta karɓi gwamnatin Sanos Villas. Katsina United kuwa a gida za ta karɓi Japan, wanda yayin da Ilgu Rangers za su fafata da Lobista. Wiki Suwara Sports za su fafata da Cikin Sons. Za a buga wasan ne da misalin ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya ne, jaka Kamaru. Huta lafiya.